ba bare ki ce mani nai kariya ina fada me ki suna na kar ki yarda ki ce a a ban yi kama da kazami ba naga kina kuma kallo na dan Allah kar da ki ja baya kar ki kore batun Musa fada me in ba ki suna in san ya zan da raina in san inda zan kama da dai so ne ki bani kauna naji wasu sun ce muna kama ke ma kin ji yarinya fada kin san ita soyayya kauna kisa wa abi zuciya karki karne dan Allah kula wayo.